This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba wadda take ranar Thanksgiving Day wato babbar ranar godiya ga Allah ta bukin cika ciki da hutu a Amurka kamar dai yadda aka ji a labaran mu A babun rahotanni za mu sake kai ku Ghana inda za a ji yadda jam'iyyu da yan takara ke ta dunguma zuwa yankin Ashanti yakin neman zabi.
Cika kula abinci marinci wallahi ba wasa bane. Ka ci da safe, ka ci da rana, ka ci marinci ba izi bane.
To an ji daga bakin wasu masu shirin kada ƙura'a dalilan su na zaben yadda za su kada ƙura'a din. Za kuma a ji yadda yan gudun hijira ke fama a kudu maso gabashin Najeriya. Kamar yadda kowane wato kamar kowane daren ranar Alhamis yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Mu'azzu ke gabatarwa sannan zamu bude layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan makomar yan gudun hijira a sassan Najeriya kamar yadda aka sani lambar da za a kira ita ce 2022 980 6850 amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga kuma cikin kullu labaran duniyar jiragen saman Russia da makamai masu linzami sun yi lugudin wuta kan cibiyoyin makamashi na Ukraine a yau Alhamis lamarin da ya katse wutar lantarki ga mutane sama da miliyan 1 a fadin kasar inji hukumomin Ukraine Shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da ta'azzara tashin hankalin yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami tare da manyan makamai har shi ne na biyu da Russia ta kai kan cibiyoyin makamashin Ukraine a wannan watan jami'ai sun ce wannan ne babban mummuna hari na 11 da aka kai kan tsarin makamashin Ukraine tun daga watan Maris Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce Moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani ga hare-haren da Ukraine ta kai kan yankin Russia da makamai masu cin matsakaicin zango kirar ATACMS na Amurka. Putin ya kuma ce hare-haren da Russia za ta kai nan gaba na iya haɗawa har da manyan ofisoshin gwamnati a Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine. A yau Alhamis Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta tsawon wuni guda da nufin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na sama sun kai hari a yau Alhamis kan wani wurin da kungiyar Hezbollah wadda Amurka ta ayyana a zaman ta ta'addanci take amfani da su a wajen ajiye makaman roka masu cin dogon zango a kudancin Lebanon. Isra'ila ta kuma ce ta bude wuta a yau Alhamis kan wasu da ta bayyana a matsayin waɗanda ake zargi da ke cikin motocin da ke isa yankuna da dama a yankin kudancin ƙasar tana mai cewa wannan karya yarjejeniyar ta tsagaita wuta ne. Shi kuwa ɗan majalisar Hezbollah Hassan Fadlallah ya zargi Isra'ila da keke yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta hanyar kai hari kan waɗanda ke komawa ƙauyukan kan iyaka. Har ila yau rundunar sojin Lebanon ta zargi Isra'ila da karya yarjejeniyar tana mai bada misali da lugudan wuta ta sama da hare-hare a kan yankin Lebanon da makamai iri daban-daban. Akalla mutane 7 ne suka mutu biyu bayan zattarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwa kama da bakin ƙwarya a tsibirin Sumatra na kasar Indonesia kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Wannan lamarin ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon zattarewar ƙasa a yankin a cikin makon nan. Masu aikin ceto sun sami gano gawarwakin mutane da suka hada da direba da fasinjojin wata motar 'yan yawon bude ido da bishiyoyi da laka da duwatsu na zaftarewar kasar suka lullube ta akan titin Medan babban birnin kasar zuwa garin Baratagi da ke lardin Sumatra ta arewa a Indonesia. Titin shine babbar hanyar shiga Medan zuwa wasu gundumomi fiye da mutane 10 kuma sun jikkata kuma an kai su a asibitin birnin Medan. To kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Dattawan Australia ta zartar da dokar hana yara kanana shiga shafukan sada zumunta, wadannan ba da jimawa ba za ta zama doka irin ta farko a duniya. Dokar za ta dora wa kafofin na sada zumunta da suka hada da TikTok da Facebook da Snapchat da Reddit da X da kuma Instagram alhakin biyan tara kan gazawar su wajen hana yara yan kasa da shekaru 16 bude shafukan su. Aje Laraba ne majalisar wakilai daga Garo Merlin Jaye ta amince da dokar da ƙuri'un amincewa 102 akan ƙuri'u na 10 aka wato akan ƙuri'u 13 da suka ki amincewa. Har yanzu majalisar bata amince da gyaran da ƴan adawa suka yi a majalisar dattawa ba, sai dai hakan tsari ne kawai tunda tani gwamnati ta amince. Kafofin na sada zumunta suna da shekara guda su tattara yadda za su aiwatar da haramcin kafin aiwatar da wannan hukunci a kansu.
To Mursula Farisun yana aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da zaben Ghana da za a gudanar ranar 7 ga watan gobe ke karatuwa, jam'iyyun siyasa da 'yan takara na ta dunguma zuwa yankin Ashanti mai matukar tasiri a siyasance. Hamza Adams, Gareka.
Yankin Ashanti yanki mai yawan al'umma bayan Accra, kuma masu zabe kusan miliyan 3.3 za su kada kura'a a yankin cikin jimillar masu kada kura'a a babban zaben shekarar 2024 da ya kai miliyan 18,700 a fadin kasar. Jihar Ashanti dai na taka muhimmiyar rawa a duk zaben da ake gudanarwa a kasar. Sulaiman Munir masani ne kuma tsohon sakataren jam'iyyar PNC mai adawa a yankin ya ce jihar Ashanti za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a zaben bana kamar yadda ta saba, amma batun tattalin arziki shine abin da zai yi tasiri akan shawarar da masu zabe za su yanke.
In ka duba tarihin election a Ghana, da ya ga kamar Ashanti region ita ne determinant, domin in dai ta fito ta vote yadda ya kamata, NPP gwamnatin da yau suke a kan NPP ita ke lashe zabe. Amma me zai sa Ashanti ta fito ta jefa kuriya shine lamarin tattalin arziki.
Jam'iyyar NPP mai mulki a yau da ta fi karfi a wannan yanki tana samun fiye da kashi 70 cikin 100 kur'un da ake kadawa tun shekarar 1992 da Ghana ta shiga tsarin demokradiyya, inda ita kuwa abokiyar hamayyarta wato NDC ke samun kashi fiye da 25 cikin 100. Ghana na da jihohi 16, amma kuwa hankula sun fi karkata a jihar Ashanti saboda yawan kur'un da kowace jam'iyya za ta samu ka iya tabbatar da mai nasara a zaben. La'akari da yanda anka gudanar da zabuka a shekaru da suka gabata, Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harka na siyasa ya yi mini karin bayani.
Duba zaben na in votin girewa shine kun Ashanti region da Accra suke da over 3 million. So mini votin kun akasa zaben in bi suke sa'a shi a jihar Ashanti aka fito aka vote kamar 2.8 million shi suke da 3 million, suke samu kamar 2 million plus sannan da samu kamar 700,000 sauran kwan kafa ta raba 2 million MBP ne ya yi sha da kusan jihar shida a cikin gada kamar arewaci biyar ko nawa ne da su gudu da sauran su.
Masu zabe sun nuna abin da zai iya yin tasiri akan shawarar da za su yanke wajen zabe a bana.
Alhaji Abdul Muhammad Asauka lafiya, muna cikin wani hali masu iyali, cire kuɗin abinci marance wallahi ba wasa bane, ka ci da safe ka ci da rana ka ci marance ba izini bane, muna shirye manyan kuɗi muke ci
da na yi vote based on policies kuma duba free SHS nan shi kuma muna tunanin talakawa ne education da poverty.
Halin yanzu manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da NPP da NDC da ma wasu kananan jam'iyyun sun fi mai da hankali a jihar Ashanti domin ganin sun debi nasu ladan kur'u. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, daga Ghana kuma sai yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan gudun hijira iri daban-daban ke fama da matsaloli, wanda don haka nema 'yan majalisar tarayyar Najeriya da wasu kungiyoyin sa-kai suka yi taro tare da kaddamar da rahoto kan tashe-tashen hankula da matsalolin lalacewar muhalli a yankin, waɗanda su ne suka tilasta mutane kimanin 268 yin gudun hijira a yankin har aka ko ake tsugunar da su a sansanoni wajen 158 da ke jihohi 5 a yankin. Wakilinmu a yankin na Naja Delta, Lamid Abakar, ya aiko mana da rahoto.
Galarin zaizayar kasa dai da kuma tashe-tashen hankula musamman wanda yake da jibi da 'yan kungiyar nanta IPOC su ne suka asasa barin mahallansu. Kan haka ne ya sa naji ta bakin shugaban wata kungiya da ke fafutukar kare yan gudun hijira mai suna One Plus a yankin na kudu maso gabashin kasar.
The basic things of life.
Yana cewa ne sunana Reverend Dare Johnson. A kashin gaskiya a kasarin waɗanda suke sansanin ƴan gudun hijira musamman 158 ba sa samun isasshen abinci da ma kulawa ta lafiya. Kuma a kashin gaskiya akwai karancin wuraren kwana kaɗan ne daga cikin su dai suka mallaki abubuwan da za su yi shimfiɗa. Da hakan dai naji ta bakin wasu ƴan gudun hijira a yankin na kudu maso gabashin ƙasar kuma ga abin da suke cewa.
People are just going out of their houses looking for shelter, food, becoming.
Yace a kashin gaskiya muna shan wahala a sansanin ƴan gudun hijira kuma mutane da dama sun bar mahallansu sakamakon tashin hankula da ke faruwa a yankin na kudu maso gabashin kasar kuma babu abinci, babu ruwan sha, kuma mutane da dama ba su da lafiya.
Come to our rescue, please, we are begging, please.
Shi ma wannan yace.
Nigerians have been displaced, people have been displaced.
Yana cewa ne sunana Ikechukwu Opara. Yace tashin hankulan ƴan kungiyar IPOB shine babban galari da ya sa ba mu da kwanciyar hankali a yankin kudu maso gabashin kasar. Mutane da dama dai sun shiga cikin tashin hankali, ga kananan yara, ga mata, ga kuma barazanar ƴan bindiga.
The government actually has to act under the ambit of the laws.
Bayanai dai na nuna cewa ƴan bindigar da ake zargi ƴan kungiyar IPOB ne na cin karansu ba babbaka a sassan jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau kamar a makon jiya, shirin yanayi zai taɓo batun babban taron majalisar ɗinkin duniya akan al'amuran sauyin yanayi da aka kammala kwanaki 6 da suka gabata, wato COP29. Sai kuma batun matsalar wutar daji a jamhuriyar Nijar da irin rawar da kungiyoyin fafutuka suke takawa wajen shawo kan matsalar kwararowar hamada a Najeriya. Sunana Aisha Mu'azu. To ya yu mai sauraro ya kasance da shirin a makon jiya, inda shugaban hukumar Great Greenwald a jihar Borno, Ambassador Usman Aliyu, ya koro bayanai akan yadda yarjejeniyar biyan kuɗin diya da kasashe masu tasowa suke neman manyan kasashen da ke kan gaba wajen gurɓata yanayi su biya su don magance matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su. To ko wata matsaya aka cimma? Tambayar kenan da nayi wa Ambassador Usman Aliyu, sai ya ce.
An yi tattaunawa akan yarjejeniya da za a yi tsakanin kasashe wanda suke tasowa da kuma kasashen da sun riga sun taso. Dan in kika duba kasashen da suka taso din, akwai abin da ake kira a turance polluter pay principle, wato gwada gurbataccen iskan da ka saka a mahalli sai ka biya, dan ka gurbata mahalli ya shafi wani. Wannan kamar diya ne, ba wai taimako su za su yi ko wani abu, wani zai gani kamar taimako ko kuma su suna gani kamar taimako, a'a, diya ce na gurbata mahalli. Su kuma wannan kasashen da sun riga sun taso, sai suka ce kasashen da suke tasowa wani shimfiɗi za su yi na rage ita wannan gurbataccen iskan da su suka saka a mahalli. A bangaren wannan loss and damage din, suka ce to abinda za su iya su ba kasashe wanda suke tasowa daga 2024 to 2035 shine dala biliyan 250 dan a aiwatar da wayannan ayyuka da kuma tsare-tsare wanda zai rage wannan gurbataccen iska kuma zai maganta canjin yanayi da dumaman yanayi. daga nan har wasu kasashe masu tasowa wasu suka fita ma daga inda aka taru ake wannan yarjejeniyar dan wannan abun suna gani kamar renin hankali ne dan kudin da ya kamata su bayar bisa diya ga abin da suka yi din bayan kwana biyu kwana uku da aka gama kammala ita wannan yarjejeniyar manya duniya sun sake zama na biyu sai suka kara biliyan 50 yanzu abin da aka tsaya a kai shine dala biliyan 300 so ba mu san abin da zai biyo baya ba dan wayannan kasashen da suke tasowa ba su amince da wannan dala biliyan 300 din ba
sannan a yankin jihar Riba dake gabashin jamhuriyar Niger kuma abin gobarar daji ta lakure zazuka 27 wanda girman su ya kai kadada 30.2 lamarin da masana suke cewa zai yi mummunan tasiri ga muhalli baya ga tattalin arziki da kuma samar da cimaka ganin girman wannan batu ya sa wakilin muryar Amurka Harusuna Rashidu ya hada mana rahoto a game da lamarin
a yanzu haka ne jihar Difa na fama da barazanar wutar dajin da a wannan shekara ta hadasa banna mai tarin yawa biyo ban lakuma dubban waɗansu daga cikin dazuka mafi girma a cikin jihar to sai dai gobarar wutar dajin da jihar Difa ta fuskanta a wannan shekarar ta fara ne a watan Oktoba da ya gabata zuwa watan Nuwamba nan da muke ciki daga bisani dai mahukuntan jihar ta Difa a wani binciken da suka yi a hukumance sun dauka alhakin hadasa wutar dajin akan makiyaya Fulani gami da direbobi matafiya hanyoyin daji dama da lamarin wutar daji ba wai bakwa bane ba a jihar Difa sai dai ta bana ta haifar da banna marsa adadi a cikin dazuka fiye da shekarun baya-bayan lamarin da ya samu hukuntan jihar ta Difa gami da sauran kungiyoyi masu hannu da shuni ke faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar dangane da wannan batun na tuntubi kwanan maliki alhuza shugaban hukumar ma'aikatar yanayi mai kula da kare albarkatun gandun daji a nan jihar Difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
shekarar bana cikin wannan yanki namu na Difa wurin da wuta ya kama wuri 27 muka samu inda a ciki muka samu wajen daji eka 30,200 na ciyawa wanda ya toye duka wannan huta da aka samu dai an yi babbar sa'a da duka dai ba a samu ba asarar rayuka ta mutane ba kuma samu asarar rayukan dabbobi ba cikin binciken da muka yi mafi yawa makiyaya wata ran su tsaya cikin wani huri haka su tsaya su hau da shayi ko da sai yana tamma sun kashe hutan iska ya dan bubbuga shi iska hutan ya tashi lokacin da su sun kai sun bar wurin to kuma daga nan sai iska shi kai hutan nan inda ciyawa kuma sai daji shi kama da huta ko kuma mai mota ya yo dogon tafiya motar ta yi zafi daga baya sai tana yada kankanin huta sai isa ga ciyawa kuma sai daji shi kama da huta
to shi da game da girman wannan matsalar ta wutar daji da jihar Difa ta fuskanta a wannan shekarar ta zama wata babbar barazana ga al'umma mazauna karkara musamman da ke rayuwa tsakiyar irin waɗannan dazukan da iftila'in wutar dajin ta shafa ga dai hirda ne da waɗansu daga cikin al'umma mazauna karkara suna masu cewa
harika budde sunana yadda ka san ambaliya dai yana zuwa haka ne wuta yake zuwa tunda mu ne muke cikin daji illan wuta wannan da idanunmu mun gani idan wuta ya zo ma gida da dare barna rayuka ma zai iya yi muna kuka ma gwamnati
Falmata Bashir musulmin da muke fama da shi gashi nan akwai gidaje na kara da yawa kenan wutan nan yana iya ma bar daji shi shigo gari sai a samu matsalar rayuka ma
daga bisan dai su ma nasu bangare kungiyoyin manoma da makiyaya da ke dafa gwamnati wajen wayar da kan al'umma tun suka fara tofa albarkacin bakin su game da faruwar mummunar iftila'in wutar dajin da jihar Difa ta yi cin karo da ita Abdullahi Nenu Gajango shine shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta fi nafa nan jihar Difa
lalle region din Difa tana cikin matsala na sha'anin wutan daji don yanzu halin da muke shike babu department da ba a samu wutan daji ba sarakai da ardawa suna iya su mobilize mutane a yi kokowa da wutan dajin
shin kuna matakai ne mahukuntan jihar ta Difa suka dauka dangane an magance wannan matsalar ta gobarar wutar daji domin amsa ayar wannan tambaya har wa yau na saka tuntubar Colonel Maliki Alhuza shugaban hukumar ma'aikatar yanayi mai kula da kare albarkatun gandun daji a nan jihar Difa yayi karin bayani yana mai cewa
na farko mai ta kiran mutane su kiyaye amfani da huta inda ciyawa yake kuma mun samu partner wanda suna ga kama muna ta wannan hanyoyi na riga kai hutan daji
to sai an zaka mahukuntan jihar ta Difa game da sauran kungiyoyi daban-daban na cigaba da daukar kokarin matakan dakile yaduwar hutan dajin da ake ganin idan ba ya kokarin magancewa ba to ba ila shakka za ta iya shafar lafiyar al'umma da dukiyoyin su yayin da a wani bangare masana na hasashen gobarar hutan daji na iya haddasa karancin abinci
Umar Dallari Dahiru shugaban kungiyar African Desertification Control Initiative mai rajin yaki da kwararowar hamada a jihar Kano ya yi bayani akan shingen bishiyoyi da ake dasawa da zimmar yaki da kwararowar hamada
akwai abin da ake kira shelter belt a turance a Hausa mukan kira shi dajin gwamna wanda yake idan ka duba kaman da anan Kano in ka bi hanyar su Dambatta hanyar Gumel hanyar Kazaure duk zaka gansu akan dauki fili mai yawan gaske ayi shinge na bishiyoyi a dasa su da yawa wanda yake tare iska da rirayin da idan ya taho zai zo ya mamaye gonakin jama'a to amma ɗan shekarun nan da suka wuce saboda radaddi na tattalin arziki da kuma halayya ta dan adam ya sa su kansu irin waɗannan dazuzzuka na gwamna basu tsira ba da kuma jejina da muke da su wato forest reserves su ma duk an bi ana ta sassare su ita bishiya ba wai lalle sai ka shuka irin wannan bishiyoyi da suke a cikin dajin gwamna ba amma waɗannan dai wanda akan shuka su yawanci a ta dauki kilomita 2 kilomita 3 5 a shuka su to wannan su muke kira shinge na bishiyoyi wanda yake kuma suna taimaka kwarai da gaske wajen dakile kwararowar hamada a waɗannan jihohi da ambata guda 11 da muke da su wanda akwai shiri ma da kasashen Afirka suke yi guda 11 ake kiransa shingen bishoyi tun daga kasar Djibouti har zuwa kasar Senegal kuma Najeriya ma tana ɗaya daga cikin waɗannan kasashe inda za a yi shingen bishiya mai tsawon kimanin wajen kilomita 700
mai sauraro anan zamu dakata a yau idan aka tsara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya mana aran rai zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin ambassador Usman Aliyu da Umar Dallari Dahiru da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da Harusu Rashidu da suka taimaka ga nasarar wannan shirin sai kuma Baba Yakubu Makeri daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba
to a gaishe ki da tawagarki yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin waya a kira mu a bayyana ra'ayi kan matsalolin da yan gudun hijira ke fama da su a sassan Najeriya kai har ma da jamhuriyar Niger da kuma wato makomar su a lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce 2-9-6-6-5-0 to da alamar dai akwai kira daga Wushishi wake kan layi daga Wushishi wake kan layi a Wushishi to kamar yadda muka ce dai lambar wayar da za a kira ita ce 2-2 to yi magana mallam daga Wushishi mallam kana jin mu ka daga murya kamar yadda to ga wani kuma daga Niger har ilai wake kan layi daga jahar Niger
engineer dan kolon mabure ne kana jina
ka daga murya mu ji ka sosai to ci gaba
engineer dan kolon mabure ne
engineer muna jinka
masha Allah alhaƙiƙa da gaskiya makomar ƴan gudun hijira a halin da ake ciki ko ba ta ciki ba abu guda ɗaya ne idan mutum zai yi la'akari da cewa duniya ita karan kanta kurkukun mummuni ce to alhaƙiƙanin gaskiya duk halin da mummuni ya shiga to insha Allah zai jiru da zuciyar shi zai samu hucewa
to mun gode da ra'ayinka a yanzu yanzu kuma lokaci ne na shi injiniya Kwantagora
assalamu alaikum kala mutri barka da kwana biyu
wa alaikum assalam muna jinka injiniya
wato yan gudun hijira kala mutri babu abin da ya dace a yi musu kowa dai a kawo mai tsaro ya samu halli ya koma yake su duk abin da hukuma ta wa yan gudun hijira in ba an gyara tsaro mutum ya koma inda yake ba to duk abin da an kai mai aikin banza ne dan haka ne na kira da hukuma a kawo tsaro duk yan gudun hijira a kiyaye a gyara mai tsaro ya koma yankin su
To da fatan hukuma ta ji wannan shawara taka, yanzu kuma ga kira daga Zamfara. Ka dan daga murya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
To alhamdulillah na ji maudu'in da kuke tattaunawa, Ubangiji Allah ya saka muku da lafiya. To kuna tare da Aminu Abdullahi Khalid ta zamanin fitar koshi jihar Zamfara.
To muna jin ka.
To alhamdulillah gaskiya mu gudun yan gudun hijira ga sunan sun yawa ga ƙasa. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Kalubale gare shi da kan da Allah akwai gudun hijira a ko'ina a jihohin shi.
To da fatan shugaban ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki sun ji wannan shawara taka, daga nan kuma bari mu je mu ya wuri. Wa ki kalla ya wuri?
Ibrahim ka almasi kana magana da dan Asabe mai fata ya wuri.
To muna sauraron ka.
To ni gaskiya wannan yanayi da yan gudun hijira suka samu kansu a ciki, ina tausaya musu kuma ina musu addu'a Allah Ubangiji ya nuna musu sun koma gidajensu lafiya kamar yadda suke zaune a da lafiya lau.
To da fatan addu'arka za ta samu karbuwa da kuma shawarar da ka bayar wato masu ruwa da suke za su dau darasi. Bari mu je mu Nasarawa. Wa ke kalla a Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kadin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa. Mallam Ibrahim barka da aiki.
Barka ji Shafale, muna jin ka.
To Mallam Ibrahim, gaskiya ka san shugabannin mu na Najeriya ba abin da zamu ce musu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gaskiyar magana a wannan magana yan gudun hijiran nan an dade ana yin shi. Kuma waɗannan yan gudun hijira su shugabannin a ƙasar da namu Najeriya sun mai da su kaman bayi, ya kai matsayin da ana zuwa ma wurin kaman za ka zo ka ba su fi sabilillahi, za ka ɗauke su ka je ka yi cancanci da su, don ka ba su abin da za su ci sa bakin salati. Saboda haka mu ci Allah muku yi da shugabannin Najeriya don Allah don Annabi su duba su tabbata kan wannan ƙasa namu na Najeriya saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To mun gode Shafale. Daga Nasarawa bari mu je mu Goza jihar Borno. Wa ke kan layi a Goza?
Abisu Abdullahi Goza. Abisu Abdullahi Goza malam.
To muna sauraron ka.
Wallahi tallahi mu dai ba abin da za mu faɗi game da zancen tsaro a Najeriya sai da mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan lawarin dai haki ta daura a kan shugabannin mu. Duk rashin shugabanci ne yake samu wannan abubuwan. Da ake mu samu shugabanci kyakkyawa ta gari, wallahi wannan abubuwan duk ba za ta faru ba.
To da fatan wato shugabanni sun ji wannan shawara ta kira kuma za su dau mataki. Bari mu je Nasarawa. Wa ke kalla ya Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Alhamdulillah, kuna tare da babawo mai hango ne na nan cikin garin Bisata. Gaskiya kun dauko maudu'i mai kyau mai daɗi, Allah ya saka da alheri. Wato duk wanda ya ga yanayin ɗan gudun hijira, da kare da Allah dole ne ya fito ya mana. Saboda kaga ya fito inda yake, wasu ma iyaye da kakanni suna kan.
To masu sauraro, mun dai gode ma kowannenku da ya bayyana ra'ayinsa kan wannan maudu'i. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a a taƙaice.
Ibrahim, a takaice, jiragen saman Rasha da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta kan cibiyoyin makamashi na Ukraine a yau Alhamis. Lamarin da ya katse wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar, inji hukumomin ƙasar ta Ukraine. A yau Alhamis, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon wuni guda da nufin kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na sama sun kai hari a yau Alhamis kan wani wuri da ƙungiyar Hezbollah da Amurka ta ayyana a zamanta ta'addanci ke amfani da shi wajen ajiye makaman roka masu cin dogon zango a kudancin Lebanon. Akalla mutane bakwai ne suka mutu biyo bayan zartarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya a tsibirin Sumatra na ƙasar Indonesia, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. wannan lamari ya kara adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a yankin a cikin makon nan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Murtala Faruk Sanyina da yake ne gabatar da shirin, da producer mu Babu Yakubu Makeri da kuma engineer mu na yanzu Mr. Chan, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.